الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata. A yau muna 29 ga watan Zulqa'ada, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443, wanda ya dace ma 28 ga watan 6 shekara ta 2022. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka. Littafin da ake kiransa da suna Lum'atu li'tiqadi hadi ila sabili rashad na Ash-Shaykhul Imam Abu Muhammad Muwaffaquddin Abdullahi ibn Ahmad ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Balai fi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Bata halatta abu ne wanda yake tun na jahiliya, kuma jahiliya musamman a cikin irin wannan yanki na kasashenmu na Afrika. A nan ne za ka samu wasu kabilu suna da wata alama wai da suke bambanta nasu ya nasu game da wasu, shi ne za ka ga kowanne da irin tsagen shi, irin shaushawar shi. Dan haka dai maganar ka ce kai ma maka aka yi sai kama ƴaƴanka, wannan duka bai dace ba, tunda Allah ya riga ya fahimtar da kai addini, kuma ka gane cewa wannan abubuwa ne waɗanda suke na jahiliya na maguzanci, ya zama wajibi mutum ya kaurace musu. Na'am.
Kamar kwana goma masu zauwa aka yi mutum gyaran warce ko asibiti iyalai ta ci take.
To shi waɗannan kwanuka goma na farkon Zulhijja kwanuka ne waɗanda suke masu daraja, masu matsayi abun Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanuka ne wanda ake lullunka ibadar bawa a cikinsu. To don haka akwai wata sunna wadda ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine daina yanke farce ko aske gashi ga duk mutumin da yake nihin yin layya, sawa'an tuntuni ya sayi dabbar shi ta layya ko kuma yana da nihin saya sai nan gaba. To da zaran watan Zulhijja ya kama, dole ya dakatar da yanke farce ko aske wani gashi sai an kai lokacin da ya yanka layyar shi. Kamar yadda Ummu Salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kara mata yadda, ta rawaito mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, idza dakala al-ashru idan kwanuka goma na farkon Zulhijja suka kama wa arada ahadukum an yughahiya dayanku yana nihi yaylayya fala yamassanna min basharatihi wa sha'rihi shay'an aw kama qala manzo Allah yace kar ya yanke wani abu na farcen sa ko gashin sa har sai an kai hatta yughahiya sai an kai lokacin da ya yanka layyarsa to dan haka wannan yana fa'idantar da mu haramcin duk wanda yake da nihin yin layya kenan wanda yake da layya tashi ta kanshi ba wanda za a yanka layya a madadin sa gani ko indai ka tabbata kana da taka ta kanka to baya dacewa tare da cewa in akan mantuwa ko akan rashin sani mutum ya yanke farcen sa ko ya aske gashin sa kuma alhali yana nihin yin layya to wannan babu komai a kansa inda gangan mutum ya yanke farcen sa ko ya aske gashin sa to wannan laifi ne yayi tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ya zama wajibi a kansa amma kuma bai shafi ingancin layyar shi ba layyar shi tana nan layyar ce wadda take cikakka sai dai yana da laifin wato shine saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya zama wajibi ya tuba zuwa ga Ubangiji na'am wani ne ta
tinda
to mahaifa idan mutum ba shi yake daukan dawainiyar su gaba daya ci da sha da sauran bukatun su na yau da gobe to su ne farkon wadanda suka cancanta in ya fitar da zakka ya ba su kafin ma ya ba wani wanda yake na nesa amma matukar shi yake daukan dawainiyar su ci da sha da bukatun su na yau da gobe to baya halatta ya ba su zakka saboda hakan kar ya zamanto wata hanya ce ta wayo da dubara domin ture nauyin da yake kan shi gani ko kamar yadda mata ko ƴaƴa mutum ba zai ba su zakka ba ƴaƴan da ɗawainiyar su a kan shi yake amma ƴaƴan da ba kai ba kake ciyar da su waɗanda kasancewar sun kama gabansu to in talakawa ne mabukata suna da haƙƙin ka ba su zakka a farko kafin ka ba wannan nesa don haka dai su mahaifa sai in mutum baya daukan dawainiyar su suka cancanta a ba su zakka amma matukar mutum yana daukan dawainiyar su baya halatta ya ba su zakka Allahumma sai dai in suna da wata bukata can daban wanda kuma kai ka kasa dauke musu misali ana bin mahaifinka bashi ko mahaifiya to a lokacin nan kana iya ba su wani abu na zakka domin su biya bashin da yake karsu darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen mas'alar da malam yake bayani game da aqidar ahlus sunna wal jama'a game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aqidar ahlus sunna wal jama'a wajibi ne akan dukkan mutumin da yayi imani da Allah da ranar kiyama ya jibunci lamarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan su an gane ko gaba ɗayan su ka jibunci lamarin su kamar da su matsayin su ne ƴan uwa waɗanda suke na kusa wanda musulunci ya hada tsakaninka da su wanda daman ka'ida muminai ƴan uwan juna ne dole ne mumini ya jibunci lamarin ɗan uwansa mumini dole ne mumini ya raba hanya game da duk wanda ya kafirce ma Allah subhanahu wataala wannan shine abu na farko daga cikin waɗannan masail din tawalli ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jibuntar lamarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba daya malam yace wa mahabbatuhum da kaunarsu kaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ibada ce mai kusantar da bawa zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Balma abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta mana. Wa zikiru mahasinihim, malam yace da ambata kyawawan ayyukansu. Duk wasu kyawawan ayyuka waɗanda suka tabbata daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wajibi ne akan mu yada waɗannan kyawawan ayyuka nasu tsakanin al'umma. Saboda yada wannan kyawawan ayyukansu zai ƙara cusa sansu da ƙaunarsu a cikin zukatan mu'minai. Wa tarahumu alaihi, malam yace da roƙa musu rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wal istighfaru lahum, da roƙa musu gafara gun Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan haƙƙi ne nasu, mai ta yi musu wannan addu'a na Allah ya gafarta musu kurakuransu, Allah ya lullube su da jin kansa. Malam yace wal kaffu an zikri masawi'ihim, da kame halishe gabarin ambata wato munanan ayyukansu, in ma an samu wani aiki mara kyau ya gudana game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, to wajibi ne akan mumini ya kame harshensa. An gane ko? Domin al'umma ce wadda ta riga ta wuce. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa ma shajara bainahum, duk abin da ya gudana tsakaninsu wato na rashin zuttuwa, hayaniya da ta kunno kai tsakaninsu da wato wani yaƙe-yaƙe da suka yi da juna, to wannan wajibi ne mumini ya kame harshensa, kar ya ringa yayatawa ai an yi kaza, an gwabza tsakanin sahabbai kaza da kaza, cewa wane ke da gaskiya wane ba shi da gaskiya. Wannan ba aqidar ahlus sunna wal jama'a bace, saboda babu wata fa'ida game da wannan. Balma irin haka zai haifar maka da matsala, ya jefa maka kiyayya game da wasu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shine lokacin da wani daga cikin magabata ake masa tambaya game da irin wannan rikici da ya barke tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, waɗannan fitintunu wanda har ya kai suka yaƙi junansu, wanda daman tuntuni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labari. Aka tambaye shi, me za ka faɗa? Sai yake cewa tilka dima'un taharallahu minha aidina, waɗancan jina ne da aka zubar, jina ne wanda Allah ya tsarkake hannuwanmu game da su, ba da mu ba aka zubar da wannan jini. Yace dan haka fa nahnu nutahhiru minha alsinatana, dan haka mu kam ya zama wajibi mu tsarkake harshenmu. A gane ko? Mu tsarkake harshenmu game da waɗannan fitintunu da suka gudana, dan haka kenan wajibi ne gaba ɗayansu mu yi musu addu'a, ta roƙa musu gafara gun Allah subhanahu wa ta'ala da jin ƙai game da duk abin da ya gudana, Allah ya gafarta musu kurakuransu, saboda kowanne daga cikinsu mujtahid ne, ƙoƙarin dace ma gaskiya ne yake. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tuntuni ya aje mana ƙa'ida, duk wanda ya yi iya ƙoƙarinsa domin dace ma gaskiya, idan ya dace mata to yana da lada biyu. In ko ya kuskure mata, maimakon a rubuta masa zunubi za a rubuta masa lada ɗaya. To dan haka da wanda ya ja, da wanda aka ja kin a cikin su, kowanne ijtihadi ne, famarsa ya dace ma gaskiya. Wanda ya dace mata yana da lada linki biyu, wanda ya kuskure kuma yana da lada ɗaya a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Shine malam sai yake faɗa wa atiqalu fadlihim, wato da kudirce fadalarsu, ma'ana darajarsu da matsayinsu da ɗaukakarsu. Ka kudirce a zuciyarka cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ne fiyayyu a cikin wannan al'umma, duk wata daraja su ne suka tarar da ita. saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya bada wannan shaida khairun nasi karni fiyayyu daga cikin jama'a manzon Allah yace karni sune jama'ar da suka tara zamani da ni bal ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun fi sahabban kowane annabi daraja da matsayi abun Allah subhanahu wataala shine malam yace wa ma'rifatu sabiqatihim da sanin rigayansu zuwa karbar wato musulunci wannan musulunci tunda gumugumunsa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka karba kuma sune jama'ar da suka mara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya suka sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu akan taimaka masa akan isar da sakon Allah har ya koma zuwa ga ubangijinsa duk yaƙe-yaƙen da aka yi domin ɗaukaka addinin Allah da su aka yi kuma su ne bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ƙaurace ma mahaifarsu da mazauninsu suka yaɗu a cikin sasannin duniya domin yaɗa wannan musulunci don haka wannan alkhairi da muke cikinsa ba mu same shi ba illa ta tsanin waɗannan al'umma sune fiyayyun jama'a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan alqur'ani da yake hannunmu da wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da muke rayuwa da ita mun same ta ne ta hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka suna da minna akan abinda kenan ba yadda za a yi mu iya sakauta musu kawai iya abinda za mu yi kamar yadda Allah ya karantar da mu shi ne mu yi ta musu addu'a mu yi ta roƙa musu gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne malam sai ya zo da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ونجي تعالى ke fada wallazina ja'u min ba'dihim wadanda suka zo bayan wadannan al'umma ko mu ce bayan wadannan jama'a da aka ambata wanda ayoyin da suke kafin wannan aya ubangiji ta'ala ya ambata sune al-muhajirun wal-ansar kamar yadda ya fada lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun sai yace walladhina tabawwa'u ad-dara wal-imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون سيجي والذين جاءوا من بعدهم wadanda suka zo min ba'dihim kenan bayan al-muhajirun da al-ansar kenan wadanda suka biyo bayan mu'minai ubangiji ta'ala yace yaquluna fada suki rabbana ighfir lana ya ubangijin roƙonka muke kai ka gafarta mana kurakuranmu wali ikhwanina alladhina sabaquna bil imani kai gafara ga ƴan uwanmu waɗanda suka rigaye mu game da bada gaskiya sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala taj'al fi qulubina ghillan ya ubangijinmu karka sanya wani ƙyashi da gunewa da keta da hasada a cikin zukatanmu lil ladina amanu game da waɗanda suka yi imani da kai rabbana ya ubangijin roƙonka muke innaka raufur rahim domin kai mai matukar rangwame ne game da bayinka rahimun kuma mashikai ne game da bayinka mu'mini wannan aya malam ya zo da ita domin nuna mana cewa haƙƙi ne na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan dukkan mu'mini kowane mu'mini namiji ko mace wato yin addu'a ta roƙon gafara ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine anan Aisha Allah ya ƙara mata yadda da ta karanta wannan aya take cewa kai can taɓewar wasu jama'a sune rafida in shi'a kenan an umarce su cewa su roƙa ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gafara sai suka juya hannun agogo baya banda zagi da aibantawa da kushewa ba abin da suke ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan alama ce ta tabewa shine al-Imam Malik Allah ya jika domin su agun su yan Shi'a zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibada ce wanda suke wai neman kusaci da ita zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kuma musamman ma manyan sahabbai irin su Abu Bakar da Umar su Usman irin su Muawiya da sauransu haka a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Aisha da Hafsa zagin waɗannan jama'a abun yan Shi'a ibada ce kamar yadda ƙarin bayani zai zo al-Imam Malik Allah ya ji kansa shi ma da ya kalli wannan aya sai yake faɗa yake cewa duk wanda ya ji a cikin zuciyarsa akwai wani kyashi da keta da hasada da gunewa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balaysa lahu min al-fai'i shay'un bashi da haƙƙi a cikin wannan ganima ta yaki da Allah ya ambata kenan wanda bashi da haƙƙi a cikin wannan kenan ba musulmi bane haka da ya karanta waccan aya wadda take cikin suratul fath tun daga fadar Allah subhanahu wata'ala muhammadur rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum har aka kai kan fadarsa subhanahu wata'ala liyaghiza bihimul kuffar Allah ya ba sahabban manzansa wannan matsayi da wannan daraja dan ya bakanta zukatan kafirai al-Imam Malik yace duk wanda yaje akwai gunewa da keta da hasada a zuciyarsa game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wannan aya ta hada da shi ta haukansa ma'ana babban kablasir ya haukan shi to shine malam yazo mana da wannan aya sannan sai yazo mana da hadisi fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la tasubbu ashabi manzon Allah yace kar ku zagi sahabbaina la anan nahiya ce hani ne kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi ma mu'minai har zuwa kiyama cewa kar su zagi sahabbansa idan aka ce asab shine zagi da aibantawa da kushewa da fadin bakar magana shine yace la tasubbu ashabi kar ku zagi sahabbaina sai yace fa inna ahadakum lalle dayan ku law anfaqa mithla uhudin zahaban da zai ciyar da kwatancin girman dutsen uhud ga zinare ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu ladan da zai samu abun Allah subhanahu wata'ala bai kai matsayin mudu daya na sahabi da ya ciyar wala nasifahu manzon Allah yace ko rabin mu wai ka kaddara cewa dutsen uhud duk girman shi gaba daya a ce ya riki daya kuma zinare wannan zinare gaba daya a ce naka ne mallakar ka ne wannan kudade gaba daya ka ciyar da su a hanyoyi waɗanda suke na ɗaukaka addinin Allah ladan da zaka samu na ciyarwa da kai game da wannan dukiya gaba daya bai kai ba ladan da za a ba sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan mudu ɗaya takdiri ciyar domin ɗaukaka addinin Allah manzon Allah yace ko rabin mudu da sahabi ya ciyar ba za ka kai ba kaga wannan yana nuna mana girman daraja da matsayi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ko yana cikin Bukhari da Muslim zamu tashi gaba ta gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa min as-sunnah at-taraddi an azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam أمهات المؤمنين المطهرات المبرئات من كل سوء afdaluhunna khadijatu bintu khuwaylid wa aishatu siddiqa bintu siddiq allati barra'aha Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi wa zawjun nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama fi dunya wal akhirah faman qadhafaha bima barra'aha Allah minhu faqad kafara billahi al-'azim wa mu'awiyatu khalil mu'minin wa katibu wahyillah ahadu khulafa'il muslimin radiyallahu anhum wa min as-sunnati as-sam'u wa ta'atu li a'immatil muslimin wa umara'il mu'minin barrihim wa fajirihim ma lam ya'muru bi ma'siyatillah fa innahu la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillahi ta'ala wa man waliya al-khilafata wajtama'a 'alayhi an-nas waradu bihi aw ghalabahum bi sayfihi hatta sara khalifa wa summiya amirul mu'minin wajabat ta'atuhu wa harumat mukhalafatuhu wal khuruj 'alayhi wa shaqqa asal muslimin malam Allah ya ji kansa na fada wa minas sunna yana daga aqidar ahlus sunna wal jamaa shine ma'anar kenan as-sunna anan ngani ku yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa kamar yadda zaka samu daga cikin magabata littattafai na aqida suna ambatan su da cewa sunna in aka ce sunna ma'ana hanya wadda take tutar wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo da ita shine yace wa minas sunna yana daga aqidar ahlus sunna wal jamaa at-taraddi wa turuqan qarin samun yarda ta ubangiji subhanahu wa ta'ala an azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam game da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan aka ambata wata mata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to aqidar ahlus sunna wal jamaa haqqi ne naka akan ka a matsayin ka na mu'mini ka ce radiyallahu anha Allah ya dade yarda da ita ya dade amincewa da ita shine yace at-taraddi addu'a ta roƙon ƙara samun yarda da amincewa gun Allah subhanahu wa ta'ala ana azwaji rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam game da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kowace idan aka ambaci sunanta to haƙƙi ne nata akan mu mu ce radiyallahu anha domin haka Allah ya karantar da mu wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansari wal ladhina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an sai yace ummahatil mu'minin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama matsayin su uwaye ne na mu'minai gaba ɗaya har zuwa kiyama nasi ne na al-qur'ani ubangiji ta'ala ya tabbatar mana mu mu'minai matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama matsayin uwaye suke gare mu kamar yadda ya faɗa a cikin suratul ahzab annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum ubangiji ta'ala yace wannan annabi awla bil mu'minina min anfusihim shine yafi dacewa game da mu'minai akan san kansu in dai aka ce ga abinda manzon Allah ya faɗa ga abinda zuciyarka take so to ka ajje abinda zuciyarka take so ka dau abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa saboda shine yafi dacewa da kai akan san kanka san zuciyarka sai yace wa azwajuhu matansa ummahatuhum ubangiji ta'ala yace matsayin uwaye suke ga mu'minai ta hanyar wato girmamawa da darjantawa an gane ko haka kuma da kasancewar rashin auren su kamar yadda mutum ba zai auri mahaifiyar da ta haife shi haka matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya haramta su ga mu'minai har zuwa kiyama bayya halatta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani yazo ya aure matarsa kamar yadda Allah ya faɗa wala an tankihu azwajahu min ba'dihi ko da za ku aure matansa Allah ya haramta muku har abada sai ya ce al-mutahharat matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata ne waɗanda suke ababan tsarkakewa al-mubarra'at waɗanda suke ababan kubutarwa min kulli su'in game da dukkan wani mummunan al'amari duk wani mugun hali da duk wata muguwar ɗabi'a da komai gaba ɗaya Allah ya tsaftace su ya tsarkake su ya kubutar da su kamar yadda nassi ne na al-Qur'an Ubangiji ta'ala yake faɗa ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika in kuntunna turidina alhayatad dunya wa zinataha fata'alaina fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila wa in kuntunna turidina allaha wa rasulahu wa dara al-akhirata fa inna allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima ya nisa annabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'adhabu dhi'fayn wa kana dhalika 'ala allahi yasira wa man yaqnut minkunna billahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn wa a'tadna laha rizqan karima ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytunna fala takhadana bil qawli fayaquma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al jahiliyyati al ula wa aqimna as salata wa atina az zakata wa atina allaha wa rasula inna ma yuridu allahu li yudhhiba ankum rijsa ahli al bayt wa yutahhirakum tadhira ash-shahid ubangiji ta'ala yace inna ma yuridu allah nan duka ana magana ne da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har aka zo kan wannan gaba ubangiji ta'ala yace inna ma yuridu allah kusan da cewa kadai ubangiji mai girma da daukaka yana nihi li yuzhiba ankum rijsa dan ya tafiyar da dukkan wani datti da duk wata kazamta gabarun ku ahlal baiti ya ku iyalin gidan manzon Allah sai ce wani dahira kun da dahira dan ya tsarkake ku tsarkakewa ta musamman to shine anan malan yake fada bayan ya ce matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayin su uwaye ne ga mu'minai sai ya ce al-mutahharat mata ne waɗanda suke ababan tsarkakewa al-mutahharat al-mubarra'at waɗanda suke ababan kubutarwa min kulli su'in game da dukkan wani mummunan al'amari Allah ne ya tsarkake su ya kubutar da su malan sai ya ce afdaluhunna fiyayya daga cikin su gaba daya yace Khadija bintu Khuwaylid an gane ko Khadija bintu Khuwaylid wanda ita ce farkon mata daga cikin matan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura kuma ita ce uwar ƴaƴansa gaba daya dukkan ƴaƴan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haifa gaba daya ƴaƴan Khadija ne banda da daya shine Ibrahim da ne wanda yake na kuyangar Samaria wanda shi ma Ibrahim kin yana da wata 17 zuwa 18 Allah ya masa rasuwa amma dukkan ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan su ƴaƴan Khadija ne kuma Khadija ita ce farko a cikin mata gaba ɗaya wanda ta yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zo da wannan addini ita ce farkon wanda ta yi imani daga cikin mata kuma ita ce matar da ta sadaukantar da rayuwarta da dukiyarta ta taimaka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin isar da wannan sako da Ubangiji subhanahu wata'ala ya turo shi da shi yana daga cikin abin da yake nuna cewa Khadija ita ce fiyayya a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba daya har ta koma zuwa ga Ubangijinta ma'ana bayan komawa zuwa ga Ubangijinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yawaita ambatanta yana tunawa da ita Aisha Allah ya kara mata yadda take fada da bakinta take cewa wallahi duk a cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaba daya babu wata mata da nake kishi akan ta sama da Khadija tace ba dan komai ba ko saboda yawan ambatan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake da ta kai har ma wata rana Aisha take fada take cewa kai ya Rasulullahi kamar ba ta ba wata mata a duniya in banda Khadija abu kadan Khadija manzo Allah yace haba Aisha yace Khadija ita ce wadda ta taimaka mun da dukiyar ta ita ce uwar yayana gaba daya yace ta mun kaza manzon Allah ya ringa ambatawa kai har ma takanas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan sa a yanka dabba idan aka yanka wannan dabba manzon Allah sai ya tsaya akan wannan nama a raba sai ya ce wannan ku dauka ku kai ma kawar Khadija wannan ma ku dauka ku kai ma wancan kawar Khadija wata rana wata dattijuwa ta shigo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ringa farin ciki ya ringa walwala yana jin dadi yana murna abin sai ya daure ma Aisha Allah ya kara mata yadda kai bayan ta fita Aisha sai take tambayar sa take cewa man hazihi al-ajuz wannan ku dattijuwar wannan tsohuwar wace ce naga ka saki huska kai walwala fiye da yadda kake sai manzo Allah yace inna hazihi kanat ta'tina ayyama khadija kawar khadija ce lokacin khadija tana rayi kullun tana kai kawo gare ni to dan haka dai a takeice kowace daga cikin su tana da fadala tana da daraja shine yace wa aishatu as-siddiqa bintu siddiq da aisha wadda take mai matukar gasgata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bintu siddiq kuma diya ce ga ta as-siddiq ma'ana shine abubakar Allah ya kara masa yadda wanda mahaifinta shine farko a cikin maza wanda yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an tambaye shi a cikin maza gaba daya wannan a cikin mata gaba daya wa kafi so manzon Allah sai yake cewa Aisha an gane ko a cikin matan sa wa kafi so yace Aisha a maza ko wa kafi so manzon Allah sai yace Abuha mahaifinta shine Abubakar don haka wasu daga cikin malamai na ahlus sunna wal jamaa sun fifita Aisha a wajen daraja da matsayi akan Khadija wasu kuma sun fifita Khadija akan Aisha Allah ya kara mata yadda sai dai kasancewar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa yayi kokarin haƙƙaƙa ita wannan mas'ala ya hakikance ta ya hada ta wato hadawa wadda take kikkiawa wanda a ƙarshe ne yake bayanin cewa ita Khadija tana da daraja da matsayi na rigaye zuwa karbar musulunci da yadda ta sadaukantar da rayuwarta da dukiyarta ta taimaka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma Aisha tana da daraja da matsayi na wanzuwa da ta yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har aka kai lokacin da ya koma zuwa ga ubangijinsa kuma tana da fadala ta ilimin da ta koya a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ta yi kokarin yada shi shine sai yace fa subhana man jama'a li nabiyhi baina hazaini al-qamrayni nayrayni al-muzhirayni yace sarki ya tabbata ga ubangijin da ya hada ma annabinsa tsakanin waɗannan watanni biyu waɗanda suke masu haske masu kyalle Allah ya hada masa Khadija da Aisha Allah ya kara musu yadda to shine anan malam sai yake fada sai yace allati bara'aha Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi Aisha ita ce matar da Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da ita a cikin littafin sa ma'ana a cikin alqur'ani lokacin da aka yi mata kazafi na cewa ta yi zina domin a daudada shimfidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a daudada mutuncin sa Ubangiji ta'ala ya turo sako daga saman bakwai aya kusan 13 a cikin suratul nur Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wanke Aisha ya kubutar da ita game da abin da ake tuhumarta da shi shine anan malam yace allati bara'aha Allah an gane ko ubangiji ta'ala ya faɗa a ƙarshen ayoyin yake cewa al-khabisatu lil-khabisin wal-khabisuna lil-khabisat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat sai yace ulaika mubarrakuna mimma yaqulu ubangiji ta'ala yace waɗannan waɗanda ake jifan su da irin wannan alfasha ubangiji ta'ala yace ababan kubutarwa ne game da abin da jama'a suke faɗa kuma na gare su gafara ta musamman daga gun ubangijinsu da lada mai girma ita ce aljanna malam sai yake faɗa sai yace zaujun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fi dunya wal akhirah aisha matsayinta mata ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a nan duniya da makoma lahira yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rayu da ita a matsayin matar shi ce har ya koma zuwa ga ubangijinsa to haka Aisha matar shi ce wanda Allah ya tanada masa a gidan aljanna an gane ko tana daga cikin matansa wanda Allah ya tanada masa a aljanna shine yace zaujun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fi dunya wal akhirah malam yace faman qazafaha duk wanda ya jefi Aisha bima bara'aha Allahu minhu game da abinda Allah ya kubutar da ita game da shi na zina faqad kafara billahi al-azim tabbas wannan mutum ya kafirce ma ubangiji mai girma domin ya karyatar da al-Qur'ani Allah ya ce ulaika mubarrahuna mimma yaqulu kuma kai ka ce Aisha mazinaciya duk wanda ya jefe ta da wannan mummunar kalma bayan kubutar wanda Allah ya mata to wannan ya kafirta kamar yadda wannan dabi'a ce ta ƴan Shi'a har yau abun ƴan Shi'a Aisha Allah ya kara mata yadda a matsayin karo take mazinaciya haka suke ambatanta kai balma kamar yadda su ƴan Shi'a suke tarbiyyantar da ƴaƴansu akan kiyayya game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman abin da ya shafi matansa irin su Aisha irin su Hafsa idan misali mutum diyar shi tayi laifi yana mata fada yana mata rarauka tayi laifi mai girma kai in har abu ya kai matuka sai ya ce mata ya Aisha idan ya ce mata Aisha sai ta fashe da kuka ma'ana kenan ya kamanta ta da wadda take karshe a wajen lalaci wai wannan shi karshen aibantawa da zai ma diyar shi ya zage ta shine ya ce mata Aisha to kaga anan wace irin tarbiyya ce suke ba su suna ba su tarbiyya ce akan kiyayyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka a cikin su inda ɗan Shi'a ne ba za ka taba jin wani mai suna Abubakar ko Umar ko ka ji wani mai suna Usman ko ka ji wata mai suna Aisha ko mai suna Hafsa a cikin su ba in ku kaji shi yana da wannan suna to tun kafin ya zama dan Shi'a yake da wannan suna kuma sai yayi kokarin canza shi to shine anan malam yace faman qazafaha duk wanda ya jefa Aisha bima bara'aha Allah min game da abinda Allah ya kubutar da ita na tuhumar da ake mata faqad kafara billahi al-azim tabbas ya kafirce ma ubangiji mai girma domin ya karyatar da alqur'ani ya yarda malam sai yake fada sai yake cewa wa muawiya ibn abi sufyan Allah ya kara masa yadda matsayin sa khalul mu'minin wato rafani ne na mu'minai gaba daya idan aka ce Khalid dan uwan mahaifiya domin shi Muawiya ibn Abi Sufyan dan uwa ne na Ummu Habiba diyar Abu Sufyan matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko da shi da Ummu Habiba mahaiyan Abu Sufyan ne dan haka kenan matsayin shi matsayin rafani yake na mu'minai gaba daya har zuwa kiyama shine yace wa Muawiya khalil mu'minina wato shi Muawiya wato rafani ne na muminai domin dan uwa ne na ummu habiba matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mahaifin su daya sai yace wa katibu wahayillahi kuma marubuci ne na sakon Allah subhanahu wataala yana daga cikin marubuta na wahayi wanda in an yi wahayi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yakan kiraye su cewa su rubuta aya kaza ta sauka ko sura kaza ta sauka Muawiya yana daga cikin kuttabul wahayi masu rubuta wahayi wanda wannan wata daraja ce da matsayi ba kowa bai same ta daga cikin sahabbai malan yace kuma ahadu khulafa'il muslimin radiyallahu anhum kuma shi ne daga cikin khalifofi na musulmi Allah ya yarda da su saboda bayan Aliyu Allah ya kara masa yadda Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib shi ya dauki wannan khalifanci duka kwata kwata Husayn bai wuce ba shekara daya sai ya sauka sai ya ba Muawiya Allah ya kara masa yadda saboda shi da man Husayn baya son shugabanci baya son jagoranci kuma wannan sauka da yayi shine abin da ya hada kan jama'a ta musulmi duk wani yaƙe-yaƙe da duk wata hayaniya da aka yi da wasu fitintunu suka gushe kuma wannan daman tuntuni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yana cewa wannan dan nawa an gane ku domin shi ka matsayin ɗayiki yace da shi Allah subhanahu wataala zai hada kan jama'a ta musulmi a sababin shi ya sauka ya ba Muawiya Allah ya kara masa yadda shine malan sai yake faɗa wa minas sunna yana daga aqidar ahlus sunna wal jamaa as-sam'u wa ta'atu li a'immatil muslimina ji da bi ga shugabanni na musulmi wa umara'il mu'minina da duk wasu waɗanda suke jagorori na mu'minai barrihim da waɗanda suke naƙwaran su wa fajirihim da waɗanda suke lalatattu indai aka ce shugaba ne na musulmi jagora ne na mu'minai sawa'an mutumin kwarai ne mai tsara dokokin Ubangiji subhanahu wataala sau da kafa ko kuma lalatacce ne wanda yana sheke ayarsa yana keta doka ta Allah yana abubuwan da ya ga dama waɗanda ba su dace ba kuma ayyukan da ba su kai shi haddi na kafirci ba to wannan wajibi ne a ji abi game da duk abin da ya yi umarni ya ce a yi kaza ko kuma a daina kaza wanda da'a ga shugabanni abu ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajarta mana da nassi na alqur'ani fadarsa subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu atii'u allaha wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai kuma ubangijin ku da'a kuma manzansa da'a kuma majibinta lamari daga cikin ku da'a su wane ne majibinta lamari malamai suka ce al-ulama'u wal-umara malamai da shugabanni su malamai abin da yake kansu fada su kuma shugabanni abin da yake kansu zartarwa dan haka su ne jagora na al'umma sai dai da'a ga shugabanni da malamai tana karkashin da'a ga Allah subhanahu wataala da'a ga manzansa shine malamai suka ce sirrin da yasa a wannan aya ba a maimaita an gane ku lafazin wa adiu da yace ya ayyuhal ladhina amanu adiu llaha wa adiqur rasula ba a ce ba wa adiqu ulil amri sai aka ce wa ulil amri ne saboda da'a ga Allah da'a ce mutlaka da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a ce mutlaka kai tsaye in dai aka ce manzon Allah yace kaza dole kai masa da'a domin yi masa da'a yana koma da'a je zuwa ga Allah subhanahu wataala to amma su shugabanni da su malamai da'ar su yi musu da'a ba zauna ba take da gindin kanta ba a yi musu da'a sai in sun yi da'a ga Allah sun yi da'a ga manzansa kenan duk abin da za su ce a yi ko abin da za su ce a daina to sai ya tabbata cewa babu saba ma Allah babu saba ma manzansa amma matukar akwai saba ma Allah ko saba ma manzansa komin girmansa shi shugaba komin girman rawanin malami baya halatta a yi masa da'a in dai abin da yace ayi ko yace a daina ya saba ma Allah ya saba ma manzansa to baya halatta ayi masa da'a shine shi yasa anan malam yace malami amru bi ma'asiyatillahi matukar ba su yi umarni game da saba ma Allah sun shuwa gabanin sai ce fa innahu la qa'ata li ahadin fi ma'asiyatillahi ta'ala domin babu da'a ga wani game da saba ma Allah subhanahu wa ta'ala shine a hadisi sahihi manzala sallallahu alaihi wasallam yake fada na kan mutum musulmi ji da bi game da duk abin da aka umarce shi cewa yayi ko ya daina manzon Allah yace malami Umar bi ma'asiya matukar ba a umarce shi ba da saba ma Allah ko saba ma manzon sa manzon Allah sai yace fa in umira bi ma'asiya fala sam'a wala ba'a idan aka umarce shi game da wani aiki na sako manzon Allah yace ba maganar shi ba maganar bi to dan haka a takaice anan wajibi ne mutun yayi da'a ga shugabanni game da duk abin da suka ce ayi ko a daina matukar babu saba ma Allah babu saba ma manzansa shine malam yace kuma barrihim wa fajirihim na kwaran su da waɗanda suke lalatattu an gane ko in na kwarai ne duk abin da yace ku yi in kuka yi da ku da shi gaba ɗaya za ku yi tarayya a cikin wannan lada abun Allah subhanahu wa ta'ala in shugaba ne lalatacce wannan lalaci nashi yana kan shi ba abinda zai shafe ku ku haƙƙin da yake kanku na ji da bi shine za ku yi wanda wannan wasiyar yana daga cikin galgadi da wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana a hadisin Abu Ruqayya shine Tamim ibn Aus ad-Dari Allah ya kara masa yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada addinun nasiha wato ita nasiha ita ce addini ma'ana in babu nasiha babu addini an gane ko addinun nasiha kullana liman muka ce gawa addini yake zamantowa nasiha ya manzon Allah sai ya ce lillahi ga Allah subhanahu wa ta'ala wali kitabihi haka nan ga littafinsa wali rasulihi da manzansa sai ce wali a'immatil muslimina haka nan ga shugabanni na musulmi sai ce wa ammatihim daga magarin jama'a sauran jama'a to shine malam sai ya fada sai ce wa man wali al-khilafa duk wanda yake kunci khalifanci an gane ko wajtama'a alaihin nasu jama'a suka hadu akan sun yarda da shi waradubihi suka yarda da shi a matsayin cewa shugaba ne suka yi masa mubaya'a to wannan dole ne a ji abi an gane ko duk wanda yake kunci wannan jagoranci wajtama'a alaihin nasu jama'a suka hadu akan sa waradubihi suka yarda da wannan shugabanci nashi suka yi mubaya'a to wannan ya riga ya zama shugaba a shar'anci aw ghalabahum bi sayfihi ko kuma yi rinjaye a kansu da takobinsa ya zo yi juyin mulki hatta sara khalifa ya zamanto shi ne shugaba ya yi juyin mulki da karfin siya to shi ma dole abi wasu miya amirul mu'minin aka ringa ambatan shi da cewa amirul mu'minin malam yace wajaba ta'atuhu yi masa da'a ya zama wajibi wa harumat mukhalafatuhu saba masa ya haramta wal khuruju alaihi da yi masa tawayi wa shaqqa asal muslimin da tsaga sandar muslimi mutun ya raba kan jama'a ya koma gefe shi ma ya ja gunguna shi wannan duka ya haramta amma anan ka'ida malamai suka ce shugaban da ya alqalantar da alqur'ani da sunna duk wanda ya jagoranci al'umma ta muslimi a matsayin shi na shugaba ya alƙalantar da alƙur'ani da sunna ko da lalatacce ne to dole a yi masa da'a matukar abin da ya faɗa babu saba ma Allah babu saba ma manzansa kuma wannan yana nuna mana jagoranci na al'umma shugabanci a musulunci yana kasancewa ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku hanya ta farko shine jama'a da za su haɗu su yi shawara su zaɓi wani su naɗa shi a matsayin shugaba cewa shine jagora na al'umma kamar yadda Abubakar Allah ya ƙara masa yadda wato shawara aka tattauna jama'a waɗanda suka haɗu a saƙifa ta Banu Sa'ida suka zaɓi Abubakar a matsayin cewa shine shugaba na musulmi wannan ita ce hanya ta farko an gane ku kamar yadda shi ma Usman Allah ya kara masa yadda Umar Allah ya kara masa yadda shi ya hada komiti na musamman wasu manya daga cikin sahabbai guda shida Usman ibn Affan Ali ibn Abi Talib Talha ibn Ubaidillah Az-Zubair ibn Al-Awwam Sa'd ibn Abi Waqqas Abdurrahman ibn Auf yace ku je ku yi shawara ku tattauna a cikin ku ku zabi dai ya zamanto shine khalifa na musulmi suka je suka tattauna a cikin su suka zabi Usman cewa shine khalifa wannan ita ce hanya ta farko kenan jama'a su tankade su rauraye su zabi wani su yi masa mubai'a akan matsayin cewa shine shugaba na al'umma hanya ta biyu shi khalifa wanda yake mai ci ya ayyana cewa bayan sa wani shine khalifa shi shine jagora na musulmi kamar yadda Abubakar Allah ya kara masa yadda lokacin da ya kwanta rashin lafiya kafin ya bar duniya ya tara manyan sahabbai sai yake neman shawara ta su yace ina neman shawara ta ku da ra'ayinku me kuka gani Umar ya zamanto shine khalifa na musulmi bayana waɗannan jama'a na sahabbai gaba ɗaya suka ba Abubakar haɗin kai suka ce sun yarda sun amince Umar ya zamanto shine khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ka da ke yanki Abubakar yasa aka rubuta takarda wasiya ce alƙawari ne yayi cewa Umar shine khalifa bayan shi to wannan ita ce hanya ta biyu wadda ta tabbata a shari'anci hanya ta uku kamar yadda aqida ce ta ahlus sunna wal jama'a mutumin da yazo da karfin tsiyaye juyin mulki ya karbi wannan jagoranci amma kuma ya alƙalantar da alqur'ani da sunna to wannan haramun ne a yi masa tawaye a yi fito na fito da shi dole a yarda da wannan jagoranci nashi wanda ya juyin mulki wannan sune hanyoyi uku amma dukkan su sharadi kenan ya zamanto ya alƙalantar da alqur'ani da sunna wannan shine sharadi na farko an gane ko ga shi wanda yake jagorantar musulmi ko ma wane abu na biyu ya zamanto kafircinsa bai fito fili ba illa lalacin da yake ya tabbatar da kafircinsa lalle ya bar musulunci ya zo da wasu abubuwa na ridda kafircinsa ya bayyana to anan ba maganar ai masa da in ana da karfin da za a kawar da shi gabarin wannan kujera wajibi ne jama'a ta musulmi su yi fito na fito da shi su sauke shi in ba za su iya sauke shi to anan kuma sai a yi hakuri saboda barnar da za ta biyo baya ta fi gyaran da ake nema Allah kadai ya san rayukan da za su salwanta da dukiyar da za ta salwanta ta jama'a kenan koda kafircinsa ya fito fili sai in ana da karfin da za a sauke shi in babu karfin da za a sauke shi dole sai dai ayi hakuri a koma zuwa ga Allah ayi ta addu'a har akai lokacin da Allah subhanahu wata'ala da karfin mulkin sa zai karbe aran da ya bashi ya kawo wanda ya dace nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك